da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 22 ga watan Afrilu da shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha. Sai a gyara zama. A kasance tare da shirin yau da gobe.
To, a wannan zamani akan me zan je biki ba zan yi kwalliya ba. Aini ko ba na ma iya fita sai na yi makeup saboda in ban yi makeup ba da wannan dan fuskar nawa ai sai mata ƴan uwana har ma da maza su rena ni bazan ma yi saurayi ba gaskiya in ban yi kwalliya ba aini dole ma in cancara kwalliya ne saboda a ganni na faso gari a bikin kawata ni fa gaskiya wallahi na fi son natural face na fi son natural beauty ina saboda kwalliyar nan ma sai ka je ka samu wani saurayi ma da ranan da yazo bai ganka da kwalliyar ba sai ya rena maka to masu sauraron mu ire-iren maganganun da mata suke yi kenan sakamakon kwalliyar zamani wanda aka fi sani da makeup ko makeover da ake a wannan zamani da ake ciki to a yau dai abin da zamu tattauna kenan a cikin shirin namu na yau da gobe zamu fara ne da baki maza su fara gabatar da sunan su a cikin wannan zauri da muke ciki ya sunanki
sunana Hafsat Eladan
sunana Na'ima Ibrahim
sunana Aisha Ibrahim da kasku
sunana Khadija Lawan Adam
Ibrahim na shi Rabi Sana Hassan
to hake bayan sai kwalliya kuma sai ka danta ta kare kyau sai ka danta ta min ka kyau ta ka dai dai jiki a san miki ta ku dai dai komai dai dai jiki da baya ki zauna dai dai dan ki ce musu komai ni su da kallo ki zauna dai dai emana kwalliya
to ina fara da ke Hafsa mata a wannan zamani suna son kwalliyar zamani wanda zace ga mace in za a yi aure sai ta tafi studio ko ba auren ta ne ba za ta je studio a yi mata makeup kai ko dan fita unguwa za ta yi ba za ta iya fita ba ba tare da tayi wannan kwalliyar ba inda kwalliyar shi ma dai akwai heavy akwai kuma dan simple wa'ada wanda zai canja maka kamannu to ke a wani gefe kike ciki
ai gaskiya ni dai a matsayina na mace ina bukatar kwalliya idan zan je gidan biki ko kuma zan je wani day occasion din ya zama heavy makeup saboda wannan heavy makeup din fa ina shiga gidan bikin nan ko gurin taron nan sai kaga kallo ya koma sama fa mun ba ta an kwalliya ne so gaskiya ina son makeup kuma ina son in dinga yin makeup sosai sosai
to ki in yi makeup din ne
mai iya ba amma zai iya biyan ko nawa ne domin a yi makeup fa
za ki iya biyan 100 kenan ki share ta cikin awa biyu
sosai ma inda ina da ita zan biya in dai za a fito da ni za a gani amma ce na sunana Hafsa ba la ba Rabi'u ba to tabbas zan yi ko nawa ne
za ki
iya makeup
to kin fa wato ke kina ganin in baki kwalliya din nan ba baki shiga taro ba ke
ban shiga ba kuma sannan ma an cire ni a jinsin mata saboda mace fa duk inda aka ganta an san yar kwalliya ce ita kanta kwalliyar ce ba mace so ni kan me zai ban mutan da namiji in ba wai kwalliya na ba to shi yasa nake ba makeup muhimmanci
sai gashi nan naga sai saka ki nishadi yake ta yi to in muka dawo kanki Na'ima to naga fuskar naki ba kwalliya ke me son kwalliyar ne koko wacce ba ta son kwalliya ne kuma dai tsaka tsaki kike ciki
eh to gaskiya ni dai tsaka tsaki in na samu masha Allah amma ban samu ba falillahi alhamdu tunda kwalliyar nan ai ba dole bane dama kawai dai zaka yi ne dai ka dan yi kyau kada tunda daman kana da kyanka kuma kwalliya ai kamar like ai yana cikin kyau to in ka samu alhamdulillah amma gaskiya ni ba wani cika san shi ne sosai
amma kuma in dai kika samu dama zaki yi zaki yi biyan kuɗi ki kwalliya
zan iya biyan kuɗi in yi kwalliya amma ba wai irin kuɗin nan sosai irin na tashin hankali indai na samu amma ba wai irin gaskiya mai yawan nan ba zan iya biya in
to amma zaki iya tafiya gidan biki ba tare da kin kwalliya ba
sosai zan iya zuwa gidan biki ban yi kwalliya ba
to akwai irin occasion ko in ce taro da kike iya tafiya ne wanda ba mamaki zaki iya cewa wannan taron gaskiya zan yi kwalliya wannan taron ba zan yi kwalliya ba
akwai
kaman wanne da
kaman irin ko na gidan bikin haka idan irin akwai irin ko sanayya sosai da mutanen biki haka zan iya yin kwalliya amma in ba wani sani ne ba kawai gayya ne haka ba zan yi kwalliya ba
to Aisha ina dawo kanki ana ta maganar kwalliya kwalliya wasu mata suna son kwalliya wasu mata ba sa son kwalliya ke a wani jefe kike ciki ne
gaskiya ni ba ta dadan da kasa kwalliya ko
eh
tab ai in za a mun ma da
ko hoda ma babu a fuskanki
ko hoda da kika ganin nan bana shafa wannan fusan natural beauty saboda kin ga kamar irin wannan heavy makeup din sai ki je ki kwalliyar ma wani ko dangin kuma ɗan gidan kuma ba su gane ki ba wani sai sai a canja miki kamar ni zan biya kuɗi na ki mai da ni wata kamar an shafa ku ya
ba ta ganin ba kya ganin haka zai fito dake cikin taro ne
no ai indi kin fito din kin fito ne kawai duk wanda ya ganki ya san ya ganki ba sai an shafa miki an canja miki kamanni ba in kika sa dan karamin kika dan safa ko farin powder ne kika rage oil din fuskanki kin gama komai kika dan safa lip balm a bakinki kin fito da in kika yi murmushi zaki ga tana dan kyalli amma a zo a ringa shafa miki wani abu sai an kankare ni aka shafa amma ba zan iya bacci ba gaya miki da kawata ta taba kama ni wai sai an mun wannan kwalliya da kyar aka gama ana gamawa na wanke ba zan iya ko fita ba gani zan yi kamar kowa ana kallo na kamar dodo ba zan iya ba kwata kwata
amma ai kaman kwalliyan yana kara ma wasu mata kyau
wasu kika ce amma ni jina nake yi mai kyau ba tare da nayi kwalliya ba saboda rashin confidence ne yake sa wasu sai naga kamar suna so sai sun kara kwalliya wa kansu amma ni haka gani na nake kyakkyawa na kowa kyau haka kwara
to ana ta maganar kwalliya akwai mazan da suke so matan su yi kwalliya akwai kuma mazan da ba sa son su ga mata sun yi kwalliya in na dawo kanka Rabi'u kai kana ɗaya daga cikin mazan da suke so mata su yi kwalliya
maganar gaskiya bana son kwalliyan nan musamman ma ki ga mace ta shafa wani abu fenti a fuskarta kaman in ka fiye kallanta sai ta tsorata ka ta kowane bangare idan ka kalli kwalliyan nan ba abu bane ba wanda yake da wani amfani ko alfanu in kika kalli fannin lafiya likitoci suna cewa tana taba lafiyar ido da wasu abu in kika kalli bangaren tattalin arziki kasashen dake nahiyar Afirka kasashe ne dake fama da irin wannan matsalar da kalubale na tattalin arziki ya za a yi mace dauki naira 100,000 ko kuma wato sifa 50 ko 20 ko 100 ta dauka ta je ta shafa wani abu a fuskarta wanda za a wanke cikin minti 10 kina gani kisan hankali ma ba zai dauki wannan abun ba kutu idan suka shafa zaki gansa aljanu kaman barewa ki gasa ganin mace ce wannan ko kuma a wani sakago ne ko butumi aka aji sai kin tabbatar da cewa sai kin je kin taba ta mawazin wance ko salamu alaikum sannan zaki gane mutun ne in kina da yar uwa in baki san ta yawan nan kwalle ba zaki gane ta ba dan me za a ringa yin wannan abin ni kwata shi sa ba ta burge ni idan na ga mace ma tana kwalliya sai ni dauka cewa ba ta da kyau ne yasa ta kwalliya dan a gano cewa tana da kyau amma ba ta da kyau in ta mai wannan kwalliya
to haka yake masu iya magana suka ce ra'ayi riga koya da irin tashi ra'ayin to kai Ibrahim in na dawo kanka kana ɗaya daga cikin mazan da suke so su ga mace ta yi kwalliya ko ku kai ma dai kamar Malam Rabi'u ne
eh gaskiya ni na fi so mace ta yi kwalliya because mace ai ba za ta cika mace ba okay to idan ba ta yi kwalliya ba me ya bambanci da ni ni kawai na yi wanka na zuba riga ta na sa kai ita ma ta fito a haka ai ba bambanci kenan amma mace ta yi kwalliya ta je a ja mata gashin ta a sa mata eyelashes a zo a sa mata jambaki da huda kaga ta fito face mallam kana kallon ta kana shauki kana ganin yes ka ga mace amma mace ta fito kamar namiji sai ka ce wace dai aikin gini kawai ka ganta a bai ba gaskiya mace ta yi kwalliya mace dama a shari'a ma an so ta da kwalliya dan ta burge mijin abinda ba a so shine kar ka dauka abin da ba za ka iya ba. Misali kwalliyar da zaki iya yi na abin da bai fi 10,000 bane ba, yake ce sai an yi na 30,000 saboda kawarki ko kaza kaza. Kowa ya duba tattalin arzikin sa yayi daidai da shi. So wacce take da damar da sai ta je an yi mata a gidan kwalliya a studio yayi, ta je ta biya mijin ta biya mata saurayin ta biya, wacce kuwa a kila iya gida da dan box ɗinta na gida za ta yi tai yayi. So mace ba kwalliya ba ta ba gaskiya, dole mace ta zama tana da mai mai kyau, huda mai kyau, turare mai kyau, an yi kitso, an sa eyelashes, an sa barima, an sa komai a huda yayi kyau.
To da kai wannan magana, wasu mata a waje, ma'ana matan da ba su da aure kenan, suna iya kokarin su ga cewa sun yi irin waɗannan kwalliyar zamani har ma da na fuska da na jiki, saboda su burge samari, su jawo hankalin samari har su samu na aure. To kuma a wani gefe akan cewa maza kuna ganin mata a waje, ku gansu da kyansu da gayunsu da komai, amma kuma in suka shiga gida sai ku gaba ku ganin kwalliyar nan. A matsayin ka na da namiji, ko zaka iya faɗa min dalilin hakan?
Eh, dalilin biyu ne. Na farko, wani mace lokacin da tana waje kila ba saurayin bane yake ba, shi yasa nace saurayin ta ba ta kuɗi ta kwalliya. Wani idan tana sana'anta ko iyayenta suna ba ta tana yana burge ka, lokacin da ya aura ya kai gida ba zai iya ci gaba da daukar wannan dawainiyan kwalliyar ba, which is very bad. Ya kamata a ce yadda ka ganta ta burge ka, kai maintaining wannan ko ka ƙara mata. So yawanci maza wani idan ya auri mace ya kai ta a cikin gida, shikenan ya daina wannan, kawai basic abinci yake badawa. Gaskiya ba daidai bane, dole ya zama a cikin budget ɗinka akwai kuɗin kwalliya. Yes, ka rika bata.
Yanzu dai kai kana ba uwar gida a gida kuɗin kwalliya?
Of course, in ma zan kawo miki ki zo gida ki ga yadda take, ina kokari, iya kokari. Ita ma in ta yi aiki ta samu albashinta tana cirewa ta ware kuɗin kwalliya.
To amma baka ganin wannan kwalliyar yakan dan canja ma wasu mata launin fuskar su ko kamannin su?
Eh, dama ba bleaching ba, kwalliya daban, bleaching daban. So kuma ya danganta, wata ko heavy din ne bana ba
baka da matsala.
Matsala da shi, musamman shi yawancin heavy makeup zaki ga lokacin biki ne, abu ne na sabga. Amma a cikin gida ana yin kwalliya ne wanda zai bi jiki. Yes, ayi dilka, ayi kaza kaza, ayi gyara jiki yayi kyau. So yana da kyau
da yake ga komai tsaf-tsaf, ko da ko za ta canja kamannu.
Ba za ta canza kamanni ba kawai dai.
Amma ai kwalliyan wannan zamani da ake ciki yana wasu matan yakan canja musu kamannu.
Eh, ya danganta, kamar yadda nace, idan misali aka caba da yawa saboda lokacin biki ne, 2 hours an gama an je an wanke. Amma wanda yake bin jiki na kullun da kullun, wannan normal ne yayi.
To yanzu kai zaka iya ba matanka a gida 100,000 ta je ta yi kwalliya cikin awa biyu ta goge?
If I have that, idan idan ina da wannan daman zan bayar. Shi yasa nace wanda yake da daman na 10,000 yayi, wanda yake da ramin 100,000, wani 500,000 ma, kowa daidai da karfin shi zai yi.
To ana ta labarin kwalliya kwalliya kwalliya, kamata a ce a cikin zauren mu muna da wacce ta iya tsantsara mu mutane kwalliya in za a yi biki. Na dawo kanki Khadija, a matsayin ki na wacce take wa wato mata kwalliya, me zaki faɗi game da kwalliyar da ake cewa yana canja kamannu, wani kuma a ce fuskan iya fuskar mutum kamar akwai simple makeup akwai heavy makeup?
Eh, gaskiya kwalliya dai tana canza mace sosai da sosai, saboda zaki ga wata kwalliyar fuskar ka daban, wuyan ka daban. Namiji zai ga fuskar ka tayi fari, amma kuma wuyan ka yayi baki. To kin ga idan aka yi mutum kwalliya, namiji zai iya ganin ki cantaras cas a gidan biki, ya ce ina son ki, saboda ya ga wannan kyan naki. Amma kuna yin aure, in kika wanke zai ga to ai fuskar ki daban, wuyan ki daban. Kin ga akwai matsala. Ni kin ga ina sana'a kwalliya, fi sabilillahi zaki ga wata sana'a danta ya numunin, aka tashi kwalliya kuma zaki ga an tattado mata ta ya numunin, ta an shashafa mata abu ta yi kyau. Wallahi zaki ga ko kuma bakin ta kato, amma a wajen kwalliya ana rage baki, sai ki ganshi ya dawo dan mitsitsi da shi gwanin sha'awa. Wallahi, amma idan ta wanke aka ce miki wacce ita ce, wallahi zaki sha mamaki. Gaskiya ana tada komada in za a yi kwalliya, magana ta gaskiya. Amma kin gani ina yin kwalliya, amma gaskiya bana son kwalliya.
To Aisha, in muka dawo kanki, kin ce ba kya son kwalliya, in kuma kika je kika aure namijin da yake son kwalliya fa?
To ai dama kamar kumbo kamar ƴaƴarta, gaskiya tun daga farko idan dai har ka zo ka
zaka yi bayani ai in dai ka kalle ni ka san bana son kwalliya dama ko a tadi zaka tambaye ni kina son kwalliya ko ba kiya so zan kwata zan nuna maka cewa karara bana so so gaskiya bazan iya dadda in auri mijin da zai ce kullun sai nayi kwalliya ba saboda hakan zai iya takura ni kuma ya sauke ni daga kan abin da na dora kaina akai na taso so gaskiya zai iya takura
to in na fahimce ki akan kwalliya ma ba za ki iya auren wanda yake so kwalliya ba kenan
eh gaskiya dai wanda yake son kwalliya kan zamu iya
to in da zawo kanki malama Hafsa kin ce ke fa kwalliya fa dole ai kwalliya sai kuma yazo a ce kaddarar rayuwa kaddara sai kika hadu da namijin da shi kuma baya son kwalliya me zai faru
to gaskiya ne na farko zan iya fada masa ra'ayi na cewa ni fa ina son kwalliya in ya ga da me yiwuwa to an kuma babu me yiwuwa nan gaskiya dai to zan iya cewa a sauka lafiya saboda ni ina tunanin ba zan iya rayuwa in babu kana ma namiji me zai hana ka san me kwalliya ita kamar mace wata fure ce to shi kuma fure kullun sai ana bashi kulawa ko ana menene to kuma kai kin zo kin zauna zindanda shi ma ya zauna a hashimin sake ma a hashimin
to Aisha a baya ta ce ita fa gaskiya in mutum ma mai son kwalliya ne ba zai tunkare ta ba to ke ma kina ganin ba zai tunkare ta ba balle a ce ga magana aure ko da ya tunkare ta ma ita in dai har ya ce fa shi kwalliya kullun dole to ba za ta aure shi ke ba ke fa
eh gaskiya to mutum ma ai tabbas sai da ta fada ajin sai yake bi ka zo ka gani ina kwalliya dole zaka shirya ka san da wacce zaka zauna dole zaka yi mun wani budget cewa yarinyan nan fa bai magana ba za ta iya zama da kai ba in dai na sauya mata na canja mata hannu fa za mu samu matsala ko dai in dai na ganin ta a yadda nake ganin ta a waje ko kuma ya kasance ita ta kasa zama da ni saboda na kasa satisfying kudin kayan kwalliyanta ko kuma ta ci gaba da kwalliyanta so gaskiya da ina ganin namiji babu kwalliya da matsala
to malama Na'ima in na dawo kanki ke neutral ce kina kwalliya ba kya kwalliya to a matsayin ki na wace tana son kwalliya ba ta son kwalliya yau kin yi kwalliya namiji ya ganki gobe sai bai ganki da kwalliya ba akwai namijin da zaki ga shi fa kai in dai ya ga kin fara kwalliyar nan fa to kullun ki kwalliya zaki rika yin kwalliyar ko wani lokaci
gaskiya ba zan rika yin kwalliya ko wani lokaci ba kamar yadda wannan ta faɗa ai kwalliya yana bata fuska yana sa kuraje to idan kuma kana yi kullum ai bata ma skin zai gaskiya ni ba zan iya kwalliya ko wani lokaci ba
haka ne to Mallam Rabiu in na dawo kanka a matsayin ka na dan namijin da baya son mata su rika yin kwalliyan fuska ba dai na jiki ba ko a wani irin shawara ko kira zakai wa mata da a wannan zamani suke wato tafiya extra miles ga sun yi kwalliya a fuskar su saboda su burge ku maza
to na farko wa za a burge namijin da yake son kwalliya to idan za a burge shi din in an aure shi zai iya bayar da kuɗin da za a yi wannan kwalliya idan ba zai iya bayarwa ba burge shi ba shi da amfani gara ma ki zauna ki dan rike kudin ki ki ajiye ki sa jari wata kila wannan jarin zai taimake ki idan kin je gidan shi kin aure shi in ma ba zai bada kudin kwalliyar ba kai da wannan kudin na biyu shin lafiyar da za a lura da ita a wannan lokacin tana da buƙatar a shafa wannan kwalliyar kayan kwalliyar da yawa a fuska ina nufin ba wai mutum ta yi wannan ta shafa kuskus kuke ce mai komai nan
foundation
na jikin nan wanda ake shafawa dinka wannan
dilka da kurkum
da kurkum da kuke shafawa haka a jiki ba wannan nake magana ba mace ta dauko wannan
kwalliyar zamani
yawa ta shafa a fuska ta shi nake magana akai na farko dai kamar asara kuɗi ne a wannan yanayin da ake ciki kamar yadda na faɗa tun da fari ana matsala ta kuɗi matsala ta kayan abinci matsala ta rayuwa ki dauki naira 100 a daidai lokacin da wasu suke buƙatar wannan 100 din su ci su koshi dan su rayu ki je ki shafa ta a fuskar ki minti 15 kin wanki ai an yi asara fata wata kila ta samu matsala kamar yadda masana harkar kwalliya yanzu nan suka faɗa cewa idan ma ana cirewa ana ja kamar za a cire saboda wannan ailashi kin ga an taba lafiyar shi ma da akwai matsala yana da kyau wanda suke buƙatar kwalliya ta je ta samu likitocin fata su tambaye su ya kamata ne kwalliya heavy makeup din nan zai taimake ni wajen fata ta ta kyau a ba zai taimake ki ba shikenan an zauna lafiya an kallo lafiya an wasa lafiya
haka yake ba su sauraro da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC inda muke tattaunawa da bakin mu a yau akan abin da ya shafi kwalliyar zamani wato makeup mun samu dai a bakin namu akwai masu son kwalliya akwai wanda ba su son kwalliya akwai kuma wanda su za ta iya yin kwalliyar ba za ta iya yin kwalliyar ba yin shi da rashin yin shi duk ba matsala ne a wajen ta ba inda kuma a gefe guda akwai maza da ba sa son kwalliya akwai kuma wanda su fa gaskiya mace ma in ba ta yi kwalliya ba to ma ba ta cika mace ba ce to aka ce ra'ayi riga fa da irin tashi ra'ayin a daidai wannan lokacin nake cewa bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora
su iya magana suka ce taba kidi taba karatu. Yanzu kuma za mu dawo fagen waka, inda a yau muna tare ne da babban mawaki wanda ya shahara a harkan nan ta waki-waki. To ya sunan babban bakon mu na yau.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Abubakar Sani dan Hausa.
To ga kare a cikin wato sana'ar waka, wanda kuma duk wanda ya ji wannan suna naka ya san dai ba na yau bari, an dadi ana jin muryoyinka a matsayinka na matashi kuma wanda ya dan fara kwana biyu, me zaka faɗa mana game da harkar waka?
To kullun abin da nake maimaitawa nake na shafada kuma zan maimaita a harkar waka, lallai misali ina fara da mu kanmu mawaka. Wato waka da ina cewa sana'a ce, sai na game da wani professor sai ce waka ba sana'a bace, sai na fara kunci ina batare. To da najiya ba ta amsa ya kai ta wani mataki, sai naga ta ma girma sana'a. Idan kai mawaki aka ce me sana'ar ka, kace waka, ka rage ta, waka ta girma sana'a. Yace ita waka ba a siyanta. Yau idan nayi wa Voice of America waka, wakan nan dai ta suci, gata nan dai ta Voice of America ce, amma idan aka tashi ba ta wata kyauta ta bazinta wakar nan, ba Voice of America za a ba ba, wato Abubakar Sani za a bawa wannan kyautar lambar. Dan haka yi nuna cewa ita waka fa ba a siyanta saboda girmanta. Shi kuma abin da ake siye na siya kasiyar, in na siyo mallaka ta ne, baka isa ka takarwa ko kuma kai wani abu da shi ba. Saboda haka amma ita waka ko da ka zo ka siya sai dai ka fanshe ta, amma dai tana nan ta Abubakar Sani ce har abada. Dan haka kullun ina kira mawakanmu mu tsaya mu ilmanta akan harkar waka. Duk abin da ka sani kai shi bisa doren ilimi, lallai zaka zama zakaran gwajin dafi, kuma za a dade ana bugawa da kai.
To me ya jawo a ra'ayinka ka fara sana'ar waka?
To
ce ka shiga harkar waka tunda ka ce ba sana'a bane.
Gaskiya da farko yarinta da sha'awa muka fara, tunda ba mu dauke ta sana'a ba a wancan lokacin, ba mu dauke ta ma za ta zama haka ba. Kawai dai tunda al'umma suna so, to bari mu ma mu shigo mu yi abin da mutane za su so a so mu. Dan haka a wancan lokaci mun fara waka ne kawai dan sha'awa, sai daga baya muka gano a harkar nan fa ana samun kuɗi, bacin ma samun kuɗi kuma suka wuce na abinci, ana zama billionaires, in ma akwai trillionaires to za a iya zama a jikin waka. Sannan akwai martaba, akwai alfarma, akwai mutuntawa, akwai kasar da muka je, yanda ake bawa gwamna irin na jahar mu tsaro, haka ake ba mu tsaro. Ambassadors bakwai ne suka tare mu a airport har da ta Najeriya, kuma abin da zai baki mamaki ma a lokacin in ya mura ce, amma murna take ga yan kasata, yan uwana sun zo ta gayyato yan uwanta ambassadors, wakilan wasu kasashe, har da ita bakwai suka zo suka tare mu.
Abubakar Sani yana da uban gida ne?
Ina da iyayen gida ma. Abin da na dauka uban gida shine duk wanda zan kalle shi a matsayin madubi, ko da ban je gaban sa na fadi ya bani ilimi ba, zan iya kallon shi a matsayin uban gida na. Ina ma kuma da iyayen gida yanzu waɗanda suka riga ni farawa, kamar Mudassir Kasim, Yakubu Muhammad, Sani Danja, Alkamis Di Bature, Sani Yusuf Ayagi, Sammani Sani Gwale, Dan Dirimi da ire-iren su, su Sadi Sidi Sharifai, sun riga ni farawa. To ina kallon su a matsayin iyayen gida na kuma mudubi na. Amma babban mai gidana wanda na fara zama a ƙarƙashin sa shine Hamusu Iyantama, mai kamfanin Iyantama Multimedia. Su ne iyayen gidana, sai kuma ina bibiyar mawaka irin su Shata, su Dan Anati, su gasu nan na dauri, saboda ina samun knowledge a cikin, ina ƙara
karfin ilimi
a cikin wannan waƙoƙin nasu. So su waɗannan kakanni ne masu girma Ubangiji.
To wani irin nasarori ka samu sakamakon wannan sana'ar ta waka?
To gaskiya na samu nasarori da yawa, kamar yanda na faɗi wannan zantawar da kike da ni nasara ce. Sannan na kai matakai da yawa a matsayina na ba kowa ba, dan talaka ba dan kowa ba, ta kai ga duk wani mataki na je ƙasashe a duniya aƙalla sun fi ƙasa 15. Sannan na gina gida irin test ɗina wanda nake so, na auri matsayin irin wacce nake so, ina da ƴaƴa, na sauke farali, na ɗinka riga, na hau mota, na gina yara, na taimaki yara
na bila adadin
saboda in nasarar zan fadi ita kadai ta isa mu kwana ina lissafa ta
to yanzu dai ka rera mana wakan da ka fara yi ko kuma wakan da kake ganin yayi maka fice a cikin wannan harka
to sai dai kawai ne miki wakar da ta yi fice amma wakokin da na yi fice ai da yawa
to a rera mana muna saurara
inde da mahini ya taso ya zo ya kalle kalare kwale hele aha aha ni kwale hele aha aha kwale hele mai zagi na zango kwale ne kalla kalla mai sona ni kai zango de wa madalla
tafa a ke bara studio din ira ne ba studio din waka ba to haka yake masu sauraro da fatan kuna jin dadin tattaunawar da muke da mawakin mu a yau ko in ce bakon mu a yau mai suna Abubakar Sani wanda yazo dai yake rera mana koko in ce yake mana bayanin irin kalubale da nasarori da kuma matakan da ya bi domin ya ga cewa ya kai matakin da yake a yau to a wani irin kalubale ka fuskanta a cikin wannan sana'ar
to ni gaskiya kalubale ba abin da bai da kalubale amma wato kalubale la kalubale na ban kallon shi a matsayin kalubale yanzu wannan gidan rediyon na duniya ne a duniya muna da mutum miliyan nawa ko biliyan nawa da yawa amma yau aka bani irin wannan damar to ko a cikin a duniya ba kowa ne yake samun irin wannan damar ba da ake zo a hira da shi yau na shiga daga cikin waɗanda suke samun irin wannan damar da Allah zan waiwaya in kalli baya bai kamata ba sannan idan mutum wato in mutum daya izage ni dubu za su yaba mu dan tsaya in kalli mutum daya saboda haka shi dai kalubalen da ake samu ban iya kiransa a matsayin kalubale shi ma nasara ne gaskiya
kai ke to a ƙarshe wani waka zaka rufe mana wannan shiri da shi
yare ehe muna ta soyayya a wasu kuwa suna ta jayayya kali na hafa so ina zuwi sai zubar kumi ana sanyi wasu kuwa suna ta zuwa hayi yare ehe muna ta soyayya a wasu kuwa suna ta jayayya
masu sauraro a daidai wannan lokacin da ke ci barin sada ku da abokiyar aiki wato Zara'u Aminu Fage inda za ta nade mana wannan shiri a daidai wannan lokacin ne Ruqayya Basha nake muku fatan alkhairi bi salam
haka yake Ruqayya Basha Hausawa na cewa laifin dadi karewa masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau a madadin dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Leather Station da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya Amerika yau ta tantance